next Friday night, you're all invited to dance from 8 to 5. All the fishes still alive are having a ball. It's some affair, they'll all be there from the herring to the whale. They'll come out and shake a scale in Neptune's hall. Come along and follow me to the bottom of the sea. We'll join in the jamboree at the Codfish Ball. Skidlababadoodada. Lobsters dancing in a row. Shuffle off to Buffalo. Jellyfish sway to and fro at the Codfish Ball. Skidlababooda. Pin and Hattie leads an eel to an Irish reel. The catfish is a dancing man, but he can like a sardine can. Tuna's trucking left and right. Minnie's watching what a night. There won't be a hook in sight at the Codfish Ball. Da 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 da. Dancing in a row. Whoa. Shuffle off to Buffalo. Whoa. Jellyfish sway to and fro at the Codfish Ball. Ba-ba-doo-da-da-da-da. Finn and Hattie leads an eel to an Irish reel. Whoa. Whoa. The catfish is a dancing man, but he can like a sardine can. Tuna's trucking left and right. Whoa. Minnie's mooching, what a night. Whoa. There won't be a hook in sight at the Codfish Ball. There won't be a hook inside at the Codfish Ball.